daga farkon watan November da muke ciki kawo yau yawan waɗanda suka kamu da cutar coronavirus a Niger ya karu daga mutane 11 zuwa 84 a ƙarshen makon jiya lamarin da hukumomin kiwon lafiyar al'umma ke dangantawa da yanayin da ake ciki a ƙasashen waje inda a yanzu haka annobar ke ƙara farfadowa mafarin kaddamar da yunkurin tsaurara matakai a filayen jiragen sama kamar yadda sakataren ofishin ministan kiwon lafiya mamba a kwamitin yaki da cutar corona a bashara lau ya bayyana a taron manema labarai
yanzu an ga ciwo ya koma na aji biyu kuma ya zo da ƙarfi saboda yanzu wasu kasashe ba su ma san inda za su sa kansu ba likitocin sun cikar yan malati sai mutuwa suke gwamnati ta ce masu zawa ta hilin jirgi duk wanda zai zawa sai ya zo da takardar shi ta coronavirus mai nuna bai da coronavirus bayan haka nan police za ta rike passportin shi bai zuwa ganin shi da passportin shi kuma in ya tafi gidan shi ba za a isa da gidan shi sai ya kwana bakwai likitoci kowace sa'a sai sun je gidan mutumin nan sun gani bai da matsala bai da ciwon kai bai da wani abubuwa wanda ke kama da wani ciwo
rashin mutunta ka'idodin kariya a nan cikin gida ma wani abu ne da ake ganin zai iya mayar da hannun agogo baya a yaki da cutar coronavirus a wannan kasa musamman a wannan lokaci na shigar yanayin sanyin hunturu sabili kenan mahukunta ke jan hankulan jama'a a kai
lokacin sanyi in yazo yana dauke da cutoci kamar na sheda kamar na majina kamar na masu tsara ciwon kai abubuwa wanda ke kama da ciwon coronavirus shine gwamnati ta ce mu tashi tun da wuri kafin abu ya mamaye mu suka ce in gemon dan wanka kamar wuta ta sa na ruwa shine saboda haka ne muka ce mun ga mutane suna fake kwarai a cikin wannan yaki da muke yi na coronavirus matakai wanda gwamnati ta dauka matakai wanda suka ji kamar a sanya wannan takunkumi sai ai taro da yawa a wanke hannu da sabuni ko a fini gel a wanke hannu mutane duk sun yi watsi da wannan kuma mu gashi abu yana nan yana soko kai yana yin mutane
a ranar 19 ga watan Maris din da ya gabata ne aka gano mutum na farko da ya harbu da cutar COVID-19 a jamhuriyar Nijar lamarin da ya sa hukumomi kafa dokar takaita zirga-zirga da cuɗanyar jama'a da rufe makarantu da wuraren ibada da na shakatawa da filayen jiragen sama da tashoshin shiga motoci kafin daga bisani a sassauta to sai dai lura da yadda yawan waɗanda suka kamu da wannan cuta a 'yan kwanakin nan ke ƙara cirawa sama ya sa hukumomin kiwon lafiya su mai yunkurin ƙara jan ɗamara domin tunkarar wannan matsala. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.